المتقين والصلاة والسلام على الفاتح لخاتم ناشر الهجي بالحق والهادي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العزيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على زال للولا رجع وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواس قلوب الأقداب فريد دهري على الإدلاك أحتم الهتماني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتألق بأزيال أهل الله من هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترد إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله جاء من زمان الأليد حمسين دا تقوس الأليد حمسين دا تقوس شين الله محمد كنا نجيا wanda shine kaba kausaini au adana fa au ha ila abdihi ma au ha ma kadabal fuad ma ra'a afatumarunahu ala ma yara shine kaba kausaini kenan aw jiyan ne an tambaye shi wata jani radiyallahu ta'ala anhu a cikin tambayoyin da suka gabata shin aljani zai shiga aljanna idan aljani zai shiga aljanna to zai ji ni'ima kamar yadda kowa yake ji to wayanda suka amsa da takhayuli wato da hankali shojan sai kawo dalailu ba dalili ba dalailu na wargaza manufa abubuwan da suka yi dalilan shojan ya kawo Qur'ani da sunna da ijma'i cewa aljannu za su shiga aljanna kuma da su ji ni'ima a gidan aljanna domin ubangiji madaukakin sarki ya ce wa ma rasulna min rasulin illa li yuta'a bi izni rabbih man yuti'a ar-rasula faqad ata'a Allah tilka hududullah wa man yuti'a hududullah wa rasuluhu yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada to ashe duk jinnu duk wanda ya yi imani tunda inna minna salihuna wa minna duna zalika ne zona zo haka inna minna salihuna wa minna duna zalika kuna daraik aqidada duk jinnun da zona kai salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko duk jinnin da ya yi imani to zai shiga aljanna saboda lamarin manzo Allah yana cewa abu insu ila sakalaini shine insu wa jinnan kenan to ashe duk abubuwan da aka yi in an yi umarni wa mutum ya shiga aljanna to in aka yi umarni wa jinni ma zai shiga aljanna da wayannan dalilan kuma ubangiji ya saki cewa ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن يذو مؤمن جنا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكيرا دك wannan ya gudana shine shoti jane shi to wayannan dalilai sun isa ga qur'ani ga hadisi ga ijma'i to zaman mu ne shine 159 nan an tambaye shi wata jani an haqiqatut tasawuf me haqiqan tasawuf fa jabir radiyallahu anhu sai shi ujani amsa abinda yake nufi da tasawuf kawai ka sani anna tasilam anna tasawufa wal imtisal al amri wajtinab an nahi shine kaji umarni ka hannu da hannun da Allah ya maka hannun nan umarni daga manzon Allah yake zuwa hanima daga manzon Allah yake zuwa saboda la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarju Allah wal yawmil akhir kana fi zahiri wal batini zahiri da batini min haythu yarda la min haythu tarda anta kana kaji umarni ka nisanci duk wani abin da yake abin nisanta ne zahiran wa batinan min haythu yarda Allah tagunda Allah ya yarda annabin sai yarda la min haythu tarda anta kana ba umarninka da sabawanka ba a umarnin annabi Muhammadu amartukum an taf'ala kaza wa ma ataakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahaakum anhu wannan shine risala to wannan shine haqiqan at-tasawufu adun qule inda hamin imlahi alaina radiyallahu anhu in ka sake tambaya kamar yadda aka tambaye shi wajani wasaltu rabbi ana haqiqatul wilayati an tambaye shi wajani menene haqiqan walitaka haqiqan walitaka ba ana musun ko akwai wali ko babu ba a'a me haqiqan walitaka fa ajaba radiyallahu anhu shauti jani amsa bima nassahu alwilayatul amma wa khassa wilaya akwai gamanniya akwai kuma kebantacciya wilaya in an ce haqiqatul wilayati wilaya abu biyu ne wilaya akwai walitaka na ammawa akwai walitaka anni akwai walitaka khassi to walitaka anni ko khassi yaya take sai fal ammatu walitaka am hiya min adam alayhi salam ila isa alayhi wassalam shine walitaka daga kan annabi adam zuwa kan annabi isa akwai waliyai mujarradai daga kan annabi adam zuwa kan annabi isa akwai waliyai dewa dewa waliyai ne amma wulayatul khassati walitaka na khassawa shi kuma min sayyidil wujudi sallallahu alaihi wasallam ila khatmi shine khatmul awliya shine khatmul awliya daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuwa khatamul auliyat auliyai shi ake kira walitaka ammu wal khasu duk mutanen kahfu ashabul kahfi waliyai ne waliyai ne sayyidatuna maryam waliyati wannan kaga duk zaman annabi Isa ne wanda dai ba annabi ba to waliyi ne wanda yake tafiya akan wannan kujerun to amma walitakan su da irin abin da Allah ya ba su da kuma walitakan na manzo Allah akwai bambanci shaitana wa baina samai wal ardi domin waliyin wani zamani da waliyin zamanin manzo Allah an fifita waliyin zamanin manzo Allah da irin abin da Allah ya ba wa manzon Allah irin abin da Allah ya ba wa manzo Allah to da shi aka fifita waliyin zamanin annabi Muhammadu amma da sunan su waliyai to abin da ake nufi da zamanin manzo Allah annabi Muhammadu dai ne kaga an fitar da siffofi na waliyai kaga ba a cewa sahabin annabi wali amma kuma waliyin ne hata annabi ba ba a ce masa wali saboda annabtar ta girmi komai amma waliyi ne saboda salaha da walitaka duk suna fitowa a gidaɗe ne na bayan ridallahi ne yardan Allah ne ridalla shi yake ba da salaha ridalla shi yake ba da shahidai ridalla shi yake wayanna duka baki da yana kiran su wali amma kowa yana zuwa da wata irin riga kuma riga tana karuwa kaman ya ayyuha allazina amanu aminu ya ayyuha allazina amanu aminu ya ku wanda kuka yi imani ku ƙara yin imani bi ma'ana ku yawaita aksiru min qawli la ilaha illallah aksiru min qawli la ilaha illallah wanda ya takaita zai zama wali ne amma wanda ya yawaita ya fi shi samun wani riga na canji a cikin wulaya to shi wulayan zamanin sayyidina rasulullahi ila khatmul wulayati to khatmul wulayati nan anan ne ake kaiwa da kawowa annabi isa khatmun din su ma guda biyu ne akwai khatmu na isa alayhi salatu wasalam akwai kuma khatmul maqani na wanda yake kan kujera shine shoti jani rabbiyallahu ta'ala anu yake cewa domin ana kurewa ne na fadi a cikin annabawa abin a cikin waliye sayyidina ali karramallahu wajahu yana da kujeran da ba wanda yake da shi shine siddiqul akbari amma kaga a zahirai yawanci mutane suna ga siddiqul akbari sayyidina babakar ne amma kujeran siddiqul akbari shi kadai ne babu irin sa a duniya siddiqul akbari sayyidina ali ne sannan akwai a cikin al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama akwai inna fi kulli ummatin hawariyun wa hawariyu hadhihi al-ummata abu ubaydah bin jarrah ba a hawa kujera shi kadai ne a cikin al'umma ba a cikin ba kujera bace ta gado wannan ya hau ba haka bane ita kadai ce sannan akwai kujeru wanda suke witrul maqami ne akwai kuma zawjul maqami kaga kaman ulbaniya do ai hawa ake ka hau ka sauka ka hau wannan ya sauka wannan ya hau ya sauka amma wancan mutum ɗaya ne a zamanin wancan kuma kowane shekara akwai wanda kuma yake hawa ummin in ce fi kulli mi'ati sanatin a duk shekara 100 akwai wanda Allah ya bashi dama zai jaddada addini a kowane shekara 100 kaga a shekara 100,400 kenan an samu wanda ko mutum ya sani ko bai sani ba akwai mutane wanda suka dinga zuwa akan tajaddidi tajaddidin shi kuma yana kasancewa baina za wa zakari wannan zai zamo ya ba da irin nashi ba a samu tafawuki a kansa ba ya zamo hero ya yi fincin kau ba yadda za a kamo shi wannan kuma a wani bangaren sai a ce wannan kudubul hali wannan a ce kudubul maqami wannan a ce kudubul kaza duk suna nan amma kuma muhallinsu daban-daban wallahu alam to idan aka zo kan hatmu to shi hatmul maqami shine waliyin da ya fara itla'i a kansa ya gane menene hatmul maqami shine Hakim at-Tirmidhi mai nawadir al-usuli shi yana da hijira na da shekara 300 kusan da 80 ma yayi wafati garinsu ɗaya da imamu Tirmidhi wancan shi wancan Tirmidhi mai hadisi ne shi kuma wannan sufi ne amma kuma muhaddisin shi ma mai hadisi ne shi ma shi fara idlai akan wannan to daga wannan ne ake ganin waye wanda zai yi idraki ya hau kan wannan kujera wane ne to shine fa aka dinga tsere kowa an san akwai wani alam na tuta wanda kowa yake kokarin riskan wannan kujeran tunda an gane yana da suna shine ake ta bugawa har zamanin sayyidina abu sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani har zamanin Ghazali har zamanin Ibn al-Arabi shine yake cewa bina khatama Allahu al-wilayati fantahat shi kuma a cikin waliyai yana daga cikin waliyin da Allah ya masa fatahin da babu wani waliyin da Allah ya masa irin wannan fatahi in ma da shi to ba bai fito ba wanda duk wani waliyi ka a ce zubi zubi na waliyai domin akwai waliyai mu'addad akwai ghayr mu'addad akwai waliyai masu adadi su kaza ne akwai waliyai wanda ba su da adadi saboda yawan su akwai wanda suke da su adadin su kaza ne adadi kaza ne to duk irin wa'annan Allah ya nuna masa irin simfin waliyan kuma ya rubuta kuma in ya zo a rubutun yana ganewa shine futuhatul makkiyya dinnan sifili 10 da ya rubuta to shi yana daga cikin wanda ya kalli waliyai da yawa to sai yace yana daga cikin wanda Allah ya nuna masa kujeran yake cewa tunda ya ga wannan kujeran tunda ya gani sai yace shine akan kujeran to a cikin binciken sa tsakanin sa da ubangijinsa anan ne Allah ya buda masa sai ya gane ba shi bane akan kujeran ko kuma ya ji hadara na gaya masa ba kai bane ba kai bane ba kai bane domin suna ganewa da irin sautin da yake fito musu da irin yadda suka bawa kansu wa Allah suna gane ko menene ke tafiya to anan ne yayi ishara kan mai kujeran yana magribul aqsa sunansa Ahmada At-Tijani ya fadi kuma sunan iyayensa ya fadi gurin da zai zo ya fadi komai kuma ya fadi irin yanda mutane da su masa inkari to ba a yi Sheikh At-Tijani ba sai bayan shekara 600 ya fada amma wayanda suka yi kokarin su hau kan wannan kujeran sun yawa to shine hijira na da shekara 1100 shi kuma yin shi a hijira na shekara 600 ne 500 da wani abu zuwa shekara 600 aka yi shi to amma yayi idrakin hijira sai da yake shekara 600 ya faɗi cewa ga mutumin ga gurin da yake ga yadda yake ga yadda yake aka haifi Sheikh At-Tijani a lokacin manyan waliyai a duniya so Sheikh Mukhtar al-Kunti suna daga cikin manyan waliyai a duniya to amma sun yarda da cewa wannan kujeran nashi ne saboda yana shekara 50 da kusan 6 ko da wani abu to a wannan lokacin ya hau shine yake cewa wa fil muharramin gada gausur rashid halifatun ana al muhaimin al majid ko halifatun ana al muhaimin al majid wa udiya zaka shaykhana bil arafa wa ba'da shaharin wal layali irtaqa ila maqamihi azizul muntaqa maqamihi al maktum an kulli al wara سوى النبي ما وراءه وراء تو wannan shine to kujiran lokacin da sai dai Alil Harazmi suka fito da Shehu Muhammad Al-Ghali to a lokacin aka yi taran shine ma'ana hakahu man haqaqahu sai dai Alil Harazmi da shi aka yi tafiya hakahu man haqaqahu wa arafa ya sani domin a arafa aka yi to anan ne ya hau kan kujeran hatmu sannan kuma ya hau kan kujeran katmu wallahu alam wannan hatmu isa daban hatmul wilayati daban katmiya boyayyen martaba ce katmu boyayyar martaba ce to wannan shine idan mutun ya duba zaka gane akwai kowani irin kujera akwai inda Allah yake sarrafa shi alhamdulillah wal murad bil hasati abinda ake nufi da hasawa huwa man ittasafa sahibu abi akhlaqil haqqi shine wanda ya siffantu da siffa na khulqu dabi'a na Allah guda 300 nan alal kamali wani yana da kadai ne walam yanqus minha wahidun bai tauye ko dai daga ciki ba ya hada wannan 300 to wannan sifa ta cika wannan sifa ce ta khallaqu bi akhlaqil lahi to wannan hadisin shine mai nawadirul usul ya kawo shi da majma'u jami'u jawami'i na imam as-suyuti shima ya kawo shi inna lillahi 300 khalqun ubangiji yana da halitta guda 300 manita sababi wahidin minha duk wanda ya sifantu da ɗaya daga ciki da kallon jannata zai shiga aljanna Allah ka ba mu wa hadha hasun wannan yake banta ne bi sayyidil wujudi da manzo Allah to ana samun wani ya hau daya biyu goma dari biyu da wani abu har duk ana samun wani wanda zai hau kan wannan kujera wannan daga cikin hulqun shine inna lillahi subhanahu wa ta'ala lahu 300 hulqun wanda ya na isharar sayyidina adamu kenan wa hadha hasan bi sayyidil wujudi wa min wara'ihi wa man warasahu da wanda ya gaje shi min al-aqdabi hadhihi ummatu sharifa daga kulban wannan al'umma madaukakiya ilal khatmi hazuwa khatmul maqami wannan khatmul maqami alhamdulillah akan ta shehin mu ya koma ga Allah Shehu Ibrahim Musaddadu wannan khatmiyan akan ta amma zaman da yi akan kujeran kwana 22 ne Allah ya karbe shi domin ni mun sadu da shehi ya riga ya hau kan kudubaniya bayan yana kan kudubaniya yana kan kudubaniya akan daga kan kudubaniya zuwa level din da yake to alhamdulillah wannan ina tare da shehi domin daga kan kudubaniya kujerun da ya dinga hawa duk Allah yana sanar da ni kuma na sani lokacin da ya hau gausiya na sani lokacin da ya hau kan kujeran khatmul maqami na sani duk wannan Allah ya sanar da ni kuma a kansa ya koma ga Allah kwana 22 akan gausiya kuwa to lokacin da yake aikin haji eh lokacin da ya tafi aikin ido ne ya hau kan kujeran gausiya to wannan zalika fadlullahi yuti min yasha wallahu zul fadl alazim mun gode wa Allah mun gode wa Allah mun zauna da wa'inda suka hau kan irin wannan kujerun haka za kala wannan sabahu lil hatimi wannan nasba ta zo ga imam al khatim shine ibn al arabi dinna kuma kala sayyidina radiyallahu anhu sai shehu tijani sake fada wala yalzaw min hadhihi al-khususiyati allati hiya ittisab bi akhlaqi al-kamal an yakunu kulluhum a'la min ghayrin fi kulli wajhin ba dole bane wannan khususiya wanda mutum ya same ta ya samu tacika dan ka same ta kana da dabi'ar wannan khususiyar wanda ka same siffofi guda 300 ya zamo ka fi kowa makami ba haka bane eh ba haka bane ana samun wani ya fi ka wani ka fi shi eh kamar yadda dazumi ce akwai qudubul hali akwai qudubul ilmi akwai qudubul makami quduban daban-daban ne wani in kada in ya dawo bangaren ka in ka nuna mar wani abu sai gigice eh kuma gashi kai kudubi ne shi kudubi ne to amma idan da za a shigo aro wajen ka territory ka to insha Allah in ka nuna masa wani abu gabaki dai sai ya dimauce kai ma in ka je wajen wani haka ne eh haka abubuwan suke gudana bal kad yakuna man lam yattasu biha zai iya yiwa wanda bai siffantu da wannan siffar ba a alamin gairihi fil maqami ya fi wani kuma daga ciki a cikin maqami maqamin ka kaza ne amma kuma dabi'ar da ka samu kaza ne wa zunnahu yashiru ila nafsi ce ina zaton shauki jani yana ishara ne zuwa ga kansa wa ba'd al akabir da wadansu kuma daga cikin akabirai li'annahu domin shauki jani a habarahu sayyidul wujudi manzo Allah ya bashi labari sallallahu alaihi wasallama bi anna maqamahu maqamin shi shi shauki jani a alamin jamiil maqamati ya fi kowa daga cikin dukkan maqamai kama ta kaddama an fada tuntuni abinda ya faru akwai imam al-busairi da hasan al-basri da ibn al-arabi al-hatimi da shehu abdul qadir jilani manzo Allah ya tambaye manzo Allah ya rasulullahi to shin wannan kurewan makamin kurewan wannan makamin waye ya wuce kowa a cikin wannan makamin sai manzo Allah ya amsa masa yace imamu al-busairi da hasan al-basri suna ushurul makamin sun shi busairi ba busiri ba suna ushurul makami sai ce ibn al-arabi al-hatimi shi kuma yana sulusul makami ya kai sulusi a cikin makami yace sai dai abdul qadir jilani shi kuma ya kai nisful maqami amma kai inji manzo Allah kai ne ka istiwa'i akan kujera wannan abin da yasa ake ta samun tirgada da tsalle kenan su kajirawa suna ganin cewa shehin su yafi shehu tijani shehu tijani mu kuma in dariga muna ganin shehin mu yafi shehu abdul qadir wannan shine rikicin ban da wannan babu su kuma sun kalle shi saboda babu wani shehi duk shi hannan nan yawanci sun fito daga karkashin sa ne haka sannan wannan ya tafi sosai yayi duk wani abu duk muhaddisun wani duk Allah ya bashi to amma yanayin sai zamo ai ba haka bane tsari Allah yana yin abin da ya ga dama ne lokacin da ya ga dama shin sharadi ne tun da ya zamo tun daga shekara 1000 dan shekarar Shu'aib al-Qadir yanzu wajen kusan shekara 1000 ne a duniya da hakan da yazo haka ne sharadi sai ya kai karshe ba haka Allah ya shirya ba domin a ka'idan Allah yanda shi Shu'aib al-Qadir yanda Shu'aib tijani tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya gaya masa ga na Imam al-Busairi ga na Hasan al-Basri ga na Sayyidi Ibn al-Arabi ga na Shu'aib al-Qadir to in ya fada in an yarda da hakan to ya kamata a yarda na Shu'aib tijani da yazo da shi domin an gwada an san ba makareta bane sun wuce maganan ƙarya a cikin tsarin su sun wuce maganan ƙarya a cikin tsarin su to wannan abun shine dalili din rikicin da kaga ake yi akan Shu'aib Tijani yafi Shu'aib al-Qadir ne so kuma akan Shu'aib al-Qadir yafi Shu'aib Tijani duk maganan da suke yi ba magana akan shadahat ba ba magana akan karamat ba a ba kansa ba akan wannan abun da Shu'aib Tijani ya tambaye manzon Allah shin su sun yadda Shu'aib Tijani yana ganin annabin dan sun yadda kamar yadda sun yadda Shu'aib al-Qadir yana ganin manzon Allah dan sun yadda to ai sun san cewa ana tambayan kuma kowa a fada masa irin kujeransa to abin da ya faru tunda Shu'aib Tijani yace shine akan kujeran shekara 200 da wani abu kenan har yanzu ba sake samun cewa wani ya hau ba wanda da kuma kowa wanda suke da ido da kwalli daga cikin waliyan da suka tafi suna hangen kujeran dan su hau to amma ba a yi wani wali wanda yayi shuhura ya fita a duniya ba a yi kamar Shu'aib Ibrahim ba ba a yi ba ba a yi ba wali wanda yayi shuhura ya bayyana a duniya a ta ko ina an gwada shi ba a yi kamar Shu'aib Ibrahim ba a duniya dai ba a yi ba to amma irin abin da Allah ya bashi da mazajin da suka fito har yanzu ba a samu wanda yace shi ma yayi ibla'i akan maktumul maqani ya gane menene ke ciki ba babu kyautan da aka yi wa Shu'aib Ibrahim daban a cikin almajiran Shu'aib Tijani kaman abu ɗaya ne aka ba wa Shu'aib Tijani shine Shu'aib Ibrahim daya kyauta ɗaya ne a cikin aikin Shu'aib Tijani aka yi Shu'aib Ibrahim gabaki ɗayan sa to wannan idrakin haka yana bada wahala a gane amma kuma haka abubuwan suke domin an tambayi shi Shu'aib Ibrahim ba ce ana kiran shi kudubi mujazan ne gausi mujazan ne saboda ayyukan da yake yi ne amma abinda Sharif Abdullahi Shinjida suka yi da Shu'aib Abdullahi Niyaz shi da shi lokacin Shu'aib Ibrahim yana da shekara 8 yace tafarras ana hadal walad me zaka ce akan wannan yaron a lokacin da Shu'aib Abdullahi Shinjida yana yawo a duniya dan neman ya gane waye sahibul faidati wanda sahibul faidatin nan wanda suka nema su zamo sahibul faidati suna da yawa sai dai umarul futi yana daga ciki shi kuma shi umarul futi shi Tijani yana da shekara 63 aka haife shi shekaran sa 17 yana duniya tukunna shi Tijani ya rasu shi umarul futi ya tafi domin ya bude kasa ya bude kasa 16 da yaki dan shi mayaki ne shine zo Nigeria a lokacin yana neman ya gane domin yayi halwa dakin halwar sa har yanzu yana nan a karkashin kasa duk abin da ka roki Allah inda ka shiga dakin ka roki Allah in Allah da Allah zai maka dakin halwar Sheikh Umarul Futi to yayi mutane daban sun nemi Allah ya sa su zamo sahibul faidati shi yasa Shinjida Abdullahi Shinjida shine dalilin da yasa shi ma ya roki Allah dan ya zama sahibul faidati da yaga ba zai yi ba domin sahibul faidati shekaran sa 29 ne zai kasance to sai ya shiga kauyuka ya dinga yawo kauyuka yana sawa a zama muqaddamai na tariqan Tijaniya saboda a cikin muqaddaman ya zama almajirin sa ne sahibul faidati da ya duba shi ma abin ya gagara shine sai ya dawo sai shiga halwa to sai ga halwan sai ga a halwan wanda zai zamo sai aka nuna masa Madinatu Kaula to shine sai tashi sai bi hasken to yana zuwa Madinatu Kaula sai sami Shu Abdullahi ni ga a gidan Shu Abdullahi kuma hasken yake shine ya nemi sanin wane ne ya za a yi a bashi a samu sa yaran gidan dan yayi mu'amala da su ya ga irin abin da Allah ya ba su a kawo wannan duk aka gama ga da Shu Abdullahi da shi suna zaune sai Shu Abdullahi in ya nuna masa ya ce ba wannan bane sai aka kawo masa Shu Ibrahim shine karami da aka kawo Shu Ibrahim a wannan lokacin Shu Ibrahim shekara 8 sai ce wannan yaron ne sai ce to ina son su zauna daki ɗaya da Shu Ibrahim zama daki ɗaya da Shu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine sai suka kwan sai ce ma Shu Ibrahim kamar ramana mutu a tariqan Tijaniya idan na mutu a tariqan Tijaniya in za a tsora mun zunubin alam gabaki ɗaya ba zai cutar da ni ba sai ce na maka ramana to Shu Ibrahim yake cewa a lokacin ma bai san ko ya karba dari ga ko bai karba ba ya masa ramanan haka sai ce kuma kar ka fada sai bayan na koma ga Allah tukunna kai mun wannan alƙawari to daga wannan lokacin sai da ya ƙara shekara 21 ya ƙara tukunna Shinjidi ya rasu shine dalilin abin da yake cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatat Tijani wannan ranar 12 ga watan Rabi'u awwal ya faɗi wannan baitin to shine sai Shu Abdullahi yace masa tafarras an hazal walad me zaka iya faɗa akan wannan yaron sai Shu Abdullahi Sharif Ash-Shinjida sai yace innahu laysa biwaliyin wala nabiyin shi ba wali bane kuma shi ba annabi bane sai yace a annabi dai mun san cewa ba annabi bane inji Sheikh Abdullahi Yas, amma wali kace ba wali bane kuma sai ce innahu sha'anun min shu'unil haqqi, innahu sha'anun min shu'unil haqqi, shi wani sha'ani ne kawai wanda Ubangiji ya turo shi. Saboda haka yanda Sheikh Ibrahim yake kenan, to a zagaye duniya kuma a kuru-kuru wanda ya fara Sheikh Ibrahim ne, domin ya zaga kasashen duniya ya yi tallan Annabi Muhammadu, wanda babu wanda ya samu wannan daman ya yi haka sai dai a bi bayan shi. Sannan kuma ya sake barin tarihi a duniya, shi ne wanda aka samu 'ya'yansa 40 da suka haddace Alkur'ani, duk duniya shi aka fara samu, tukunna aka samu daga cikin almajiransa suka kai wannan gurin. To wannan kaga innahu sha'anun min shu'unil haqqi, wannan shi ne ake ganewa. So bai Murtaniya ne, mutumin Murtaniya ne. To kaga intaha min imla'ihi radiyallahu anhu wa sa'atu radiyallahu anhu, wannan shi ne imla'in da Sheikh Tijani yayi. An tambaye Sheikh Tijani an haqiqatul ilmi, to menene haqiqan ilmi, me haqiqan ilmi? Fa jaba radiyallahu anhu bi qawlihi, Sheikh Tijani ya amsa ilm anna haqiqatul ilmi, shi haqiqan ilmi kaman can baya haqiqatul wilayati ko haqiqan ilmi hiya malakatun tahsilu fi shahsin, mallaka ne wadda take faruwa cikin mutum bi hasbi istiqra'ihi, gurgudan tabbatan sa li bawabid ilmi, ga haddacewan ilmi wa qawani ninihi, da haddace ka'idodin kawanu na shari'a. Yuqdaru bi sababiha, ana samun iko da sababin ta, an yi rufa jami'al wujuhi al iskari, za a dauke dukkan fuska ta iskari ta abubuwan da zai sa iskari ya rikitar da mutum. Watalbisi, za a iya sawa a dauke dukkan wani abu na talbisi ka hada mummuna da mai kyau, ilimi ne ke sa a ware an zalikal ilimi daga wannan ilimin. Wa an ya tifi bi istishhadat, ilimi shi ke kawo dalilai, shi ne shaida akan kaza, in an ce kaza an bambanta da kaza to ilimi ne. Tafassala haqa'iqa zalikal ilimi, ake rarrabe haƙiƙan wannan ilimi min mujazatihi, daga mujazi wartibat lawazimihi, da daure lazimomin abu min malzumatihi, daga abin da yake zama malzumin sa. One pisalin yake rarrabewa ma yujibul farq, abin da yake sa a raba bainal mubtariqatihi, abin da aka raba nan gairi an yi sama zalika ba tare da ya ji wannan ba, min madarisatin ba tare da ya ji, min gairi an yi sama'a ba tare da ya ji zalika wannan, min madarisatin daga makaranta ko littafi ko karantarwa ko mutsala an littafi ko fahimta, bal bi hasbi ma tu'tihi alquwwatul malakiyyati, gurgudan abinda za a bashi na karfin wancan mulkiya din, la suratul manqula, ba sura ta ciro wani abu ba, wal manqulatu indahum, ciro wani abu ka gani ka karanta, imma an quwwatud daruriyya ko karfi ne na daruriyya, wa imma an asma'il habariyya, ko kuma ka ji labari aka baka. Inta min Allah alayhi radiyallahu anhu alaina wassalam. Wa sa'altu, an tambaye Sheikh Tijani an haqiqatul wali, kaga wilayatu daban wali daban, menene wilaya haqiqatu, kaga shine am wal khasu, to waye kuma wali? To fa jaba radiyallahu anhu aka shauja ne amsa, shauja ne amsa alwaliyu, shi wali haqiqatul wali huwa man tawalla Allahu amrahu, shine wanda Allah ya jibanci lamarinsa, shine wali. Bil hususiyati, da hususiya ma a mushahadati af'alil haqi, tare da kowa zai ga aikin Allah a jikin sa, wannan shine. Wa maratan qala, wani lokaci kuma shaujani yace mushahadatul af'ali, zaka ga mushahada na aiki wa sifati da sifofin sun fito daga jikin sa. Sai aka ce kunna lahu, sai muka tambaye shaujani, ay jahalul wali wal arifu shay'an min ahkamin shari'atil matlubati fi haqi, ana samun wali jahili, ana samun arifi jahili da hukuncin wani abu na shari'a wanda ake nema a cikin haƙƙin sa amma shi bai sani ba? Kala na'am, sai shauja ne ce ana samun wali jahili ne, dan ana samun wali bai iya lola ba, kuma wali ne, eh bai iya lola ba, kuma wali ne, kai abinda kake gani daban, shi abinda yake yi daban, ba iri ɗaya bane. Eh yace na'am, illa bi ta'limi, sanin ilimi shi yake fitar da wali daga jahala, yana zama wali amma kuma ya jahilci wasu abubuwa a kansa. Daban yawa wasu'al, kuma da tambaya, tambaya yana fitar da shi, ya tambayi abinda bai sani ba a gaya masa, wali duk yana samu. Wala tufadu min ghairi ta'limin, ba a kwaranyo wa mutum wannan ba tare da ya sani ba, illa nadiri, sai kadan daga cikin arifai, kadan ba su suka fiyawa ba, kadan. Mutum wali ne amma jahili, amma akwai wa'inda kuma suke waliye ne amma ba jahilai ba ne. Misali kaman wannan shehin sharani, kaman Abdulaziz Dabbaji, ba zai iya rubuta sunansa ba amma ba kai saka kure shi ba, ba kai saba. Wala yahidu bi ma'rifati ahkamish shari'ati, ba kowa yake kewaye sanin hukuncin shari'a ba. Wa jami'al ulumi, da dukkan ilimai, allati yahtaju ilayha an-nasu, wanda mutane suke bukata, illa fardul jami'i, fardul jami'i, in dai mutum ya kai fardul jami'i to wannan an takurin kusne, takurin kusne, li'annahu, domin shi huwa hamilun li shari'ati, wannan yana dauke da shari'a, fi kulli asharin, a kowane zamani, babu yanda zaka yi ka samu kudubi kudubul jami'i ya zama jahili, ba rayuwa.
Eh
akwai yawa, ya in aka hada su gaba ki dai an hada. Eh shine ai Abdulaziz Dabbaji da muke magana, shine yake fada, yace an tambaye shi bambancin Qur'ani da hadisul qudsi, da hadisin annabi, yace idan an karanta Qur'ani yace ina ganin hasken a bakinka ne kai mai karatu, yace in hadisul qudsi ne ina ganin hasken bai kai wancan ba, yace in hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai da ka fada, kana fada yace zan gani in hadisin tar zan gani shi akan raudan annabi Muhammad yace in kuma in ba hadisi bane, in kace min hadisi ne, kana fadansa kawai zan ga ya tsaya ya gurin da kake, hasken ya wajenka ne, karatunka ne, iliminka ne, amma ba taba bangaren annabi, shi yasa nake ganewa wannan hadisi sahihi ne, wannan ba sahihi bane.
Muhammad
Dabbaji, Abdulaziz Dabbaji, to haka suke. Walau kana ummiyan, ko da ummi ne, lan tasbaq lahu qira'atan, bai taɓa yin karatu ba, in ya zama kudubul jami'i, to wannan komi na shi tangaran ne. Mai kala shi, ya shi شو إن الإنياشي يا فدا شيني أحمد سكريجو الولاية منه تقدمتها خدمة شي الولاية شو ولتكا منه تقدمتها خدمة خدمة نيكي قباتروا يكي قباتا أكي وقال شيخنا رضي الله عنه شو تجاني أكي هي محض لمنتي أن كوتاني تقدمها محض لخدمة وأن أن هدمة كي جواتر وكسام الله كبام وبي إن دائرة الولي أو سو من دائرة النبي أو ما كمان ده ذيك ده معرفة الله أو معرفة الولي أو من معرفة الله ترى هذا ننتو دائرة ولي ياف دائرة النبي بودوا تشي ما تشي shi mutanen kaga gurin da suke suke nuna wa an wuce annabi ko ba haka yake ne sai ka saurara kaji eh Allah yake yi Allah ya kara mana imani ya kara mana son manzo Allah ya sare mana ya sahale mana bijahi sayyidina rasulullah Allah waliyin da ba kudi ne ba ne sai waliyai ma ai maratib maratib ne إن لله ثلاث مئات خلق جها من تخلق بواحد دخل الجنة إتو أي أكوي وندي حي كجرون جواكي لا ينا دخلقون وند أي كنيمة عن الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق أن أذكر الحق والحق ولا هادي إلى سرائك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار الذين صلاة تملأ الأزل والأبد الزمان ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل والحمد لله الفاتحة. Yeah, I don't know.